sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Karin sai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 19 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta dau matakan zare sunayen duk waɗanda a shekarun su ba su kai zabe ba ko sun saba ka'idar rajista daga kundin maska da ƙuri'a. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wata fashewa a wani ginin bene mai hawa biyar a gabashin Rasha ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane tara, hudu daga cikin su yara ne kanana, a cewar jami'ai a yau Asabar. Fashewar a Sakhalin da ke tsibirin Pacific na Rasha ta uku ne sanadiyar fashewar wata tukunyar gas da ke haɗe da murhun dafa abinci, kamar yadda kamfanonin dillancin labaran Rasha suka ruwaito. Jami'ai sun ce ma'aikatan ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a cikin ɓaraguzai. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. A cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a ranar Laraba Rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya. Ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin gimshikin wanzar da kashe kuɗaɗe ga sha'anin tsaro, wanda ya ƙaru sosai tun mamayar da ƙasar ta kai wa Ukraine. Ba da bashin dai ya tattara kuɗi dala Amurka biliyan 13.6, a cewar rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Rasha ta ba da sanarwar kasafin kuɗin tsaro na shekara ta 2023 da ya kama kusan dala biliyan 84, tare da ƙaruwar fiye da kashi 40 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar ta 2023 da ta ba da sanarwa a shekara ta 2021. Girman bashin, a cewar ma'aikatar tsaron, alama ce ta ma'aikatar kuɗin Rasha na hasashen yanayin da ake ciki a yanzu shine mafi dacewa. To amma kuma tana sa ran fuskantar ƙaruwar rashin tabbas na kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ba da sanarwa a jiya Juma'a cewa ya naɗa ƙwararren mai gabatar da ƙara Jack Smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, ƴan kwanaki bayan da Trump ɗin ya ba da sanarwar ƙudurinsa na sake tsayawa takara. Garland ya faɗa a wata taƙaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya haɗa da sanarwar tsohon shugaban ƙasa cewa shi ɗan takara ne a zaɓe mai zuwa, da kuma ƙudurin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma na yanke hukuncin cewa al'umma na buƙatar naɗa lauya na musamman. Garland ya ƙara da cewa Smith, wani tsohon shugaban sashen kula da ɗa'a na ma'aikatar shari'a kuma tsohon mai gabatar da ƙara na kotun musamman a Hague, yana dawowa Washington ne domin jin ragamar aikin binciken biyu ba tare da wani tsaiko ba. Binciken farko da ya zai karkata ne kan ko wani mutum ko gungun jama'a sun yi katsalandan ba bisa ka'ida ba kan sha'anin miƙa mulki bayan zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2021. Garland ya faɗa yana mai inkiya da yunƙurin Trump da magoya bayansa na sauya sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an ƙasar Amurka suna kariya kan ƙarar da suka shigar a gaban kotu, inda suke neman a ayyana yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a zama mai kariya daga hukuntawa kan hannunsa a kisan mazaunin Amurka kuma ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Dangantakar Amurka da yariman na Saudiya ta ƙara ɗagawa sama bayan gwamnatin shugaba Biden ta buƙaci a wanke shi a matsayin mai kariya daga hukuntawa a wata ƙara da budurwar Khashoggi Hatice Cengiz ta kawo wa Amurka. Kisan na shekara ta 2018 a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul da aka yi wa Khashoggi, wanda fadar sarautar suka ɗauka a matsayin mai sukan lamirinta, ta keɓance yariman na wucin gadi. To amma kuma ya musanta ba da umarnin yin kisan. Cengiz ta yi jiran Khashoggi a ranar a wajen ofishin jakadancin, to amma kuma bai samu fitowa ba. Ta wallafa saƙo a shafinta na Twitter tana mai bayyana ɓacin rai kan matakin Amurka akan ƙarar. A Peru, wani jirgin saman kamfanin Lantam ya yi taho mugama da wata motar kashe gobara a yayin da yake ƙoƙarin tashi a jiya Juma'a a filin jirgin saman kasa da kasa na George Chavez da ke Lima. Ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu yayin da na ukun su kuma ya sami munanan raunuka. Wani shafin bada rahotannin hatsuran jiragen sama mai suna The Aviation Herald a Turanci ya bada rahoton cewa motocin kashe gobara da dama ne dake da fitilu masu haskawa da jiniya suka tsallaka titin na sauka da tashin jiragen a gaban jirgin da ya kwaso da gudu yana kokarin tashi. Ma'aikatan jirgin sun yi kokarin dakatar da tashin sa, to amma kuma ba su iya kauce wa tahomu gama da motar ba. Jirgin saman ya kama da wuta a lokacin da ya kai ga tsayawa. Kamfanin jiragen LATAM ya ce dukkan fasinjojin jirgin 102 da kuma ma'aikatansa 6 sun sami tsira daga hatsarin. Ma'aikatar lafiya ta Peru ta ce ana nan ana kula da mutane 20 da suka sami raunuka. Ba kai ga tantance dalilin da ya sa motocin kashe gobarar suka tsallaka titin jirgin ba tukunna. Za a ci gaba da rufe filin jirgin saman a yayin da ake ci gaba da bincike kan hatsarin. To amma tuni da aka kwashe jirgin da kuma motar da suka yi hatsarin daga titin.
Murtala Faruku sanin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta dau matakan zare sunayen duk waɗanda shekarun su basu kai zabe ba ko sun saba ka'idar rajista daga kundin masu kada ƙuri'a. Kuma INEC ta nanata matakin ne a inda ta baje kundin rajistar masu kada ƙuri'a a mazabu 8809 na fadin kasar dan jama'a su duba da jummar gano waɗanda ba su cancanci kada ƙuri'a ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Nasira da Mail Hitaya ya aika mana.
Hukumar zaben da take kammala baje kundin a jummar nan a matakan mazabu za ta bude na matakin kananan hukumi 774 don tabbatar da cewa kowa ya duba sunansa da mika rahoton sunan da ya gani na wanda bai dace ya shiga kundin ba. Dama INEC ta bada labarin zare rajistar mutum 2,700,000 daga kundin ta hanyar na'ura da ta gano cewa mutanen sun aikata ba daidai ba. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labarun hukumar.
Muka yi amfani da ABIS wato automated biometric identification system wurin tsabtace wannan rajista. Wannan tsabtacewan muna cire waɗanda suka yi rajista fiye da ɗaya daga rajistar zabe. Dama doka ta ce ka zo ka kai rajista guda ɗaya ka karbi katin zabe guda ɗaya kai kuma amfani da shi ranar zabe. To akwai wanda suke nema su ga kaman kenan sun wuce fahimtar mu ko kuma su ce za su yi wayo wa na'ura. Wani ya taba rajista katin shi ta bata. Idan yazo maimakon ya ce katin shi ya bata ne sai a saki mishi wani amma na cewa katin ya bata. Amma idan yazo sai nuna cewa bai taba yin rajista ba. To kaga mu idan muka zo muka saka wannan fasahar zamanin dole zamu ga dama ya taba rajista sai a kashe mishi shi wannan na biyun da yake tunanin yayi ne domin ya mai gurbin wanda ta bata. In ma gyara ne mutum ko ku katin shi ta kankare in yazo ya fadi katin shi ya kankare sai a nishi saboda a yi replacement wanda ya kankare. Amma idan ka zo kace baka taba yin katin zabi ba to daga karshe idan aka saka wannan fasahar zamanin domin tsabtace rajistar za a ga ka taba yi sai a kashe maka shi wannan wanda kai na gyaran because muna tunanin ai dama kana da kati. To wannan shine 2,700,000 su ne wanda aka tabbatar da cewa sun yi rajista dama fiye da daya su ne aka cire su daga cikin rajistar zabe na shekara ta 2023.
A duk lokacin zabe yana dawa ke caccakar hukumar zabe ko bukatar ta yi musu adalci da dora mata laifin tagawa yan takarar gwamnati kafa. Jigon adawa injiniya Abubakar Galadima ya ce sun yi marhabin da matakin tabbatar da adalci a kundin rajistar zaben.
Kowa ya san mu da tarihin cewa babban bukatar mu a harkar siyasa shine a yi zabe na sahihi wanda ƙuri'ar mutum zai tabbata. Saboda haka dukkan wani abu da zai tsarkaka sha'anin zabe ai mu kaman mu ne ma muke shelar ayi. Saboda haka muna maraba da wannan matakai da hukumar zabe ta dauka don ta tsarkake rajista. Domin in ba tsarkakiyar rajista ka san fa ba za a samu zabe na gaskiya wanda ya ci an bashi a bashi ba.
INEC ta ce gabanin zaben za ta zare duk sunayen waɗanda ba su kai yin zaben ba kuma za a hukunta jami'an da ke da hannu wajen taimaka waɗanda suka yi rajistar ta barawuniyar hanya. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Hikaya, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Zuwa ga filin amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar kyandambiri kuma me ke kawo ta? Mai tambaya malam Ango malamin makaranta Yawuri. Za kuma aji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. To bari mu fara da tambaya kan kyandambiri ko monkey pox a turance. Idan mai tambaya malam Ango malamin makaranta na tare da mu ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansar da ya baka.
Jama'a assalamu alaikum. Wannan tambaya da malam Ango malamin makaranta ya wuri yayi kan wannan cutar da aka gani a wani kasashe ta kyandambiri, mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba. Ita dai wannan cuta ta kyandambiri wacce ake kira a turanci monkey pox, an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu burai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin Copenhagen na ƙasar Denmark a kimanin 1959. Bayan balle wannan cutar a burin da aka keɓance don bincike ta, haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta kyandambiri. Ita kwayar cutar virus din da ke kawo wannan cuta ta kyandambiri ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko rani, wacce take kawo cin zanzana, amma yanzu an kauda wannan cutar a bayan ƙasa. Ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka dinga yi a can baya. Wannan cutar ta kyandambiri ta fara bulla a mutane ne a kasar Democratic Republic of Congo, ko kuma a ce Congo Kinshasa, a kimanin 1970, inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata 9. Bayan bullarta a Democratic Republic of Congo a kimanin 1970 zuwa 1971, cutar ta sake bulla a kasashe kamar su Liberia, Nigeria da kuma Sierra Leone. Bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin 15 tsakanin Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Tsakiya. A takaice dai wannan cutar ba sabuwa bace a duniya, amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani akan ta saboda bullarta a kasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal. Ita wannan cutar kamar yadda ne bayani a baya ta yi kama da agana ko rani, amma ba tsananin su daya ba, bata kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko rani ba. Suna kamannini ne ta yanda alamomin ta ke faruwa, kamar yakan fara ne da dan zazzabi, sannan kuma sai kasala, ciwon kai da yawan gajiya. Idan mutum ya harbu da cutar yakan dauki kimanin kwana 5 zuwa 21 kafin alamomin cutar ya bayyana, amma mafi akasari dai a tsakanin kwana 7 zuwa kwana 14 mutum zai iya nuna alamun wannan cutar. Kuma wani babban muhimmanci tsakanin ta da ita agana ko rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa, amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa. Bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya, bayan kamar kwana 1 zuwa 3 sai kaga mutum kuma ya fara samun kuraje, daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa, sannan su fashe sai kuma su yi tabo. Bayan kamar sati 2 zuwa sati 4 za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba, amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane, saboda ita ana ɗaukan ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane, yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taba wanda suke mu'amala tare, ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar. Saboda haka irin wannan mu'amala ta kuddukud tana yada cutar tsakanin mutane. Sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cuta kuma suke dauke da wannan cuta tare da su kamar su birai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya mayafi da shimfiɗu. Akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa ya yana hadarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba. Yanzu haka an samu bullar cutar a kasashen Turai da kuma Amurka wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba wanda yake tada hankalin duniya amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda alƙalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta COVID-19 amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi kuma har yanzu alƙalima ba su tabbatar da cewa ana daukan ta ta hanyar maniyyi ko kuma ruwan gaban mata ba amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna ya Allah ta haduwa ne ta fata da fata yasa cewa cutar take ci gaba da yaduwa. Idan mutum ya sami wani kurji da bai ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da yayi zazzabi din yayi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa yana da kyau mutum ya kebance kanshi kuma ya je ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kendan buri ko kuma ba irin ta bace. A duk dai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya yana da kyau mutane su je su duba lafiyar su domin tabbatar da abin da ke damun su. Da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da Malam Ango, malamin makaranta.
Sai kuma ansar Malam Sani Ali mai son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Rano da ke jihar Kano. Idan mai tambayar na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu kwanan baya wurin farfesan tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano, Tijjani Muhammad Naniya, wanda ya ce,
"Auzubillahi minash-shaytanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim." Ita Rano, kamar yadda aka nemi sani, duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa, amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen Hausa, wato kasashen da ake suwa kasashen Hausa bakwai, wato tsofaffin garuruwan da Hausawa suka zauna, musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren Daura suka zo suka sake ƙarfafa shugabanci a wannan wajen. Wato ita Rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga Daura tare da Subagauda, kuma ita kasar Rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga Bagauda, ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, shi ana kiransa Zamna Kogi, shi ne sunansa. Akwai Bagauda, akwai Zamna Kogi, kuma dukkansu ƴaƴayen bawo ne, shi kuma bawo shi ne ɗan Bayezid. To a ƴaƴan bawo ɗin Rano shi ne ɗan Auta, shi yasa ake kiransa Autan Bawo. Shi Zamna Kogi shi ne Autan Bawo, amma Rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya. Da farko ma da aka kafa ta ba sunanta Rano ba, sunan babban inda ake zaune Zamna Gaba ko Zauna Gaba, sunan garin kenan asalin inda suka zauna. Daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da suka samu kansu kuma su samu sunan Rano. Saboda haka wato Rano kasashe ta Hausawa gari ne na Hausawa wanda ya fi shekara 1000 da kafuwa. Sannan da lokacin da aka kafa Kano, to kuma lokacin ne aka kafa Rano, domin kamar yadda na gaya makanin Bagauda shi ne ya kafa ta, kuma sunansa Zamna Kogi. To lokacin da Kano ta fara bunƙasa, duk da suna girmama Rano amma sai suka zo suka kuma shafa da nashahin mulki suka hadu da rana cikin mulkin Kano daga lokacin sarki Gijima su wato wanda ya rayuwa sa karni na 13 halin dari shekara ta 1136 zuwa 1996 a lokacin Gijima su yi mulkin sa to saboda haka a wannan lokaci shine suka mallake ran suka karfin ran suka shigo da ita cikin mulkin su to amma duk da haka suna girma ran kuma suna ba ta matsayin ta ba su kai musu wadar sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to dan sa shine zai gaje shi to ran sai ta kaji wannan albarka cewa tun da ita ma daga bagauta daga bawo take to ba a dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta kai kuma ya mutu daga jinin sa dai ake nada haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su
to kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na Rano dan uwan Bagauda ne to a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardin sa yake mulki kenan misali ba wai shi Bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya nada hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba
shi ba wakilta shi ne ba ka san abin da ake kira kaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen Hausa da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura suka zo suka kafa amma abin da ya sa aka fi karfafa ta su Bagauda domin wannan kaurar ce ta kunshi mutane ne da yawa
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano sai kuma wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sautin Julie Levis Gresham da kuma injiniyanmu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.
Yanzu kuma ga Murtaza Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Gobe Lahadi za a soma gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar karon farko da aka fara da gasar zuwa kasashe 32 haka kuma karon farko a tarihi da za a gudanar da gasar a yankin kasashen larabawa an kasa kasashen 32 ne zuwa rukuni 8 kasa 4 a kowane rukuni kamar yadda aka al'adanta rukuni A ya kunshi ne masaukin baki wato Qatar da Ecuador da Senegal da Netherlands a rukunin B kuma akwai Ingila da Iran da Amurka da Wales sai rukunin C ne kasashen Argentina da Saudi Arabia da Mexico da Poland sai Faransa kuma za ta fafata a rukunin D tare da Australia da Denmark da Tunisia a rukunin E kuma kasashen da za su fafata su ne Spain da Costa Rica da Germany da Japan sai rukunin F kuma akwai kasashen Belgium da Canada da Morocco da Croatia rukunin G kuma ya hada hancin kasashen Brazil da Serbia da Switzerland da Cameroon yayin da rukuni na ƙarshe wato na H ya kunshi Portugal da Ghana da Uruguay da Korea ta Kudu a daya bangaren kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana wani kwamitin kwararru domin nazari tare da bada bayanai game da dukkanin wasannin da za a fafata a gasar cin kofin duniya ta bana a Qatar a cikin sanarwar da hukumar ta FIFA ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta ce hakan zai ƙara inganta fahimtar wasan kwallon kafa da kuma gasar a fadin duniya sanarwar ta ce kwamitin zai kasance ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen bunƙasa wasannin kwallon kafa na hukumar ta FIFA Arsene Wenger tare da sauran membobi da suka hada da Jürgen Klinsmann daga ƙasar Jamus da Alberto Zaccheroni daga Italia sai Chadu Wei daga ƙasar Korea sauran membobin su ne Sunday Olisey daga Nigeria da Farid Mondragon daga Colombia da kuma Pascal Zubebula daga Switzerland sanarwar ta ci gaba da cewa a lokacin gasar FIFA za ta samar da zanyen bayanai da girgiza ta zamani da ba a taba ji ko gani ba a tarihin gasar ta hanyar dindin masu kallo da saurari a fadin duniya kazalika da kuma kasashe da suke fafatawa a gasar da 'yan wasan su a daya bangaren kuma shugaban hukumar kwallon duniya ta FIFA Gianni Infantino ya zargi kasashen yammaci da kitsa munafunci a cikin rahoton da aka fitar kan bayanan take hakkin bil'adama na Qatar a jajibirin Soma Gatar a wani taron manema labarai da ba sabon ba a Doha. Sabacino ya kwashe tsawon kusan sa'a guda yana kariya ga Qatar da kuma gasar ta bana bisa zargin gasar ta cin kofin duniya ta bana a Qatar dai tana tattare da cece kuci da ta hada da mutuwar ma'aikata bakin haure da kuma musgunawa wasu a cikin watan Fabrairu shekara ta 2021 jaridar Guardian ta ruwaito cewa ma'aikata bakin haure 6,500 daga India da Pakistan da Nepal da Bangladesh da kuma Sri Lanka sun mutu a Qatar tun daga lokacin da ta yi nasarar samun damar karɓar bakuncin gasar. To sai dai Infantino ya ce kamata ya yi kasashen Turai su nemi afuwa kan abin da su ma suka aikata a cikin nasu tarihin a maimakon mai da hankali kan ma'aikata bakin haure a Qatar.
Gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai kayatarwa inda zamu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan. Zamu tattauna kan fitattun ƴan wasa da kungiyoyin wasan da masu horar da ƴan wasa da ma ƴan wasan baki daya. Kai ba za a bar ƴan kallo a baya ba waɗanda suka bar kasashen su na Afirka suka je birnin Doha. Zamu kasance a baki ɗayan gasar. Kar ku bar a bakku a baya a wannan nishadin na sashen Afirka da muryar Amurka. Ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai kayatarwa tare.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wato a takaice, wata fashewa a wani ginin Benin ne hawa biyar a gabashin Rasha. Da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane tara, hudu daga cikinsu yara ne kanana a cewar jami'ai a yau Asabar. Jami'ai sun ce ma'aikatan ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a cikin baraguzai. A cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a ranar Laraba Rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya. Ma'aikatar ta ce bayar da bashin shi ne muhimmin gimshikin wanzar da kashe kuɗaɗe ga sha'anin tsaro wanda ya ƙaru sosai tun mamayar da ƙasar ta kai wa Ukraine. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ba da sanarwa a jiya Juma'a cewa ya naɗa ƙwararren mai gabatar da ƙara Jack Smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Ɗan kwanaki bayan da Trump ɗin ya ba da sanarwar ƙudurinsa na sake tsayawa takara, Garland ya faɗa wata takaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya haɗa da sanarwar tsohon shugaban ƙasa cewa shi ɗan takara ne a zaɓe mai zuwa da kuma ƙudurin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma na yanke hukuncin cewa al'umma na buƙatar naɗa lauya na musamman. Jami'an ƙasar Amurka suna kariya kan ƙarar da suka shigar a gaban kotu inda suke neman a ayyana yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a zama mai kariya daga hukuntawa kan hannunsa a kisan mazaunin Amurka kuma ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Dangantakar Amurka da yariman na Saudiya ta ƙara ɗagawa sama bayan gwamnatin shugaba Biden ta buƙaci a wanke shi a matsayin mai kariya daga hukuntawa a wata ƙara da budurwar Khashoggi Hatice Cengiz ta kawo Amurka. A Peru, wani jirgin saman kamfanin Lantam ya yi taho mugama da wata motar kashe gobara a yayin da yake ƙoƙarin tashi a jiya Juma'a a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na George Chavez da ke Lima. Ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu yayin da na ukunsu kuma ya sami munanan raunuka.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da yake ni gabatar da shirin da Babu Yakub Makeri wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.